بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومئذ الجمعه 20 غوتن ذو القعده shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Yuni shekara miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 16 cikin jerenge darussa da muke watake da ladabi da biyayya daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a nan Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa a wannan darussa muna karanta littafai ne da suka shafi koyar da ladabba da al'adu na musulunci da abubuwan dake da alaka da kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan tarbiyya littafi na farko da muke amfani da shi a cikin guda uku shine Kitabul Adab wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda ya rusu a shekara ta 235 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi a inda malai yake cewa babun fi tatribil kitab daga shafi na 193 wato babun dake bayani akan at-tatrib abinda yake cewa at-tatrib malamai sun yi sabani game da fassarar sa akwai fassarori akalla guda uku ko dai at-tatrib shine sanya kasa a jikin al-kitab al-kitab nan yana nufin wasiqa ko rubutu daman shi lafazin kitab ala wazni fi'al yana zo ne da ma'anan maf'ul kamar da kake cewa libas ala wazni fi'al bi ma'ana malbus haka ilahun ala wazni fi'al shi ma bi ma'ana ma'lu abun bautawa kamar da Allah yake cewa wallahu fis samai huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ila ay huwa allazi fis samai ma'luhun Allah shine abun bautawa a sama da kuma kasa to haka lafazin alkitab abinda yake nufi maktub to wasiqa ko wani sakon an rubuta sai a sanya kasa akai me yasa wai dan a nuna tawalu dan kada abun ya zama akwai wani alfahari a ciki wasu kuma suka ce ma'anarsa asqituha ala turab as an arbuta wasiqa a wurgar da ita a kasa kama alama izuwa ga cewa kana neman agajin Allah wanda ya halicci wannan kasa yasa wannan littafi ya karbu wasu kuma suka ce ma'anan at-tatrib shine khitabul mukhatab bit tawadu kai magana da wanda kake magana da shi a cikin rubutunka da kankan da kai kaka sanya alfahari kuma dai wanne ne cikin ma'anonin zamu ji bayani akan haka duk da yake hadisan da ya kawo a wajen ba su inganta ba balan nasu tabbatar da wannan hukuncin qala haddathana yazid ibn harun qala akhbarana abu aqil qala haddathana abu salama ibn abdullah ibn umara anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala tarribu suhufakum an jahlaha ku dinga sanya marubutun ku kasa wannan yafi sanya rubutun ya samu nasara قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بقية حدثنا ابو احمد الدمشقي ان ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله يتي تربوا صحفكم ان جهلها والتراب مبارك ودنگا سانياو سيقونكو قسا wannan zai sa su zama sun ci nasara kasa tana da albarka wannan riwayar da malai kawo ta biyun nan tana cikin sunan na al-imam at-tirmidhi sai dai isnadin ta bai inganta ba kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo ya ambata wato Ibn Hajarin ya ambata daga Ahmad ibn Hanbali cewa hadha hadithun munkaru malan yace wa hadathana Yazid ibn Harun qala hadathana Abu Shayba ar-rajulin an ash-sha'bi qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarribu kutubakum a'zamu lil-baraka to kaga wannan isnadi ne da yake da illoli har guda biyu ga sana akwai illa ta mubhami ko illa kuma ta irsali sai malan yace babun fi raddi jawabil kitab babun da ke nuna cewa daga cikin ladubba mustahabbai shine idan an yi maka wasiƙa ka maida amsa, idan an yi maka da sako ka bada amsa. Yana nuna wato tawalu, kin amsa wa mutane sakonnin su, shi kuma yana iya gwada girman kai. Qala dasana sharik an al-Abbas ibnu Zarih an Sha'bi qala qala ibnu Abbas, ibnu Abbas yana cewa inni la ara li jawabi al-kitabi alayya haqqan karaddi salam, yace ni ina ganin amsa sakon da aka aika mana rubutacce to wajibi ne a kaina kaman yadda mai da sallama yake wajibi. Kaga yana daga cikin wajibin musulmi akan dan uwansa raddu salam. Kaga ibnu Abbas yayi kiyasin wannan cewa daga cikin wajibin musulmi akan dan uwansa in rubuta maka wasiƙa ya aika maka ka rubuta mishi amsa. To musamman a wannan zamanin da muke da hanyoyin aikawa da wasiƙu kala daban-daban na katta kwana, tun daga kan email wanda yanzu ya zama gargajiya ma shi an wuce yayin shi, da email shi ake ganin shi wani wuce iyaka, wani fasaha ta azo a gani. To yanzu an wuce email, yanzu ana yayin irin su Snapchat ne, su Twitter, su WhatsApp, su Telegram, ga sunan kala-kala abin nan da ake aikawa da sako na katta kwana, na rubutu da na murya da na video da ma magana na kai tsaye. To duk waɗannan yana daga cikin tawalu'unka ya kai musulmi, idan mutane sai ku maka da sakonnin ka dinga ba su amsa. Hakan an kira ka a waya yana daga cikin nuna tawalu'unka ka dinga amsawa. Galibin mutane suna ganin girman kansa amsa wayoyin ƴan uwansu, ko girman kai ya hana su su mai da sakonni da an turo musu. Idan maka wasiƙa ko an maka sako, an turo maka da SMS ko email ko me, yana daga cikin sanin mutuncin kanka ka dinga amsawa mutane. Wani kuma za ka ga alfahari yake ce ni bana duba inbox, wannan ba daidai bane, ina fata mun gane wannan. Zaka ga Turawa da suke kafirai sun fi mu kiyaye wannan mutuncin. Yanzu kana daga nan Najeriya, an kai ka da wata jami'a ko wata hukuma ko wata jiha, sako kai ko wani babban mutum ne ma, kamar a ce shugaban wata ƙasa ko wani babban attajiri ko shugaban wani company, da zaka samu addressin sa ka mai wasiƙa, kana zaune zaka ga amsa. Koda ko amsa ba za ta maka dadi ba, cewa mun ga wasiƙarka kuma abin da kake bukata ba za ka samu ba, kuma za su turo maka da wannan sakon su ce kuma mun gode da ka tuntube mu. Amma yan uwan mu bakin fata sai dai ka ji shiru, ba ustazan mu ba, ba yan bokon mu ba, ba dattawan mu ba, ba matasan mu ba, kowa musamman yana ganin shi wata tsiya ce a cikin mutane, yana da wata shahara ko wata daukaka, ba sai ga kowa bai isa ba. Har mamaki ma ake idan har aka samu labarin wani ya mai waya kuma har ya amsa, a ce kai wane ya amsa wayar ka, lalle ka more, sai a ce ka dinga mutane addu'a, kai wali ne. To wannan gaskiya jama'a ba tarbiya bace mai kyau. Kun dai ji daga magabata, daga Ibnu Abbas yana faɗan wannan magana. Wannan magana tana cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari da kuma littafin Shu'abul Iman na Al-Imam Al-Baihaqi. Da haka yana daga cikin tafarkin magabata, shine mai da sako idan an tura musu, mai da amsar bayanin da aka nemo a gunsu. An gaishe ka ne, an maka tambaya ne, ana neman wani ƙarin bayani ne, an maka talla ne na wani abu, duk dai magana take magana ce wacce take ƴan adam sun saba wa junansu, sai ka mai da sako kuma ka faɗi mai daɗi, wa qululin nasi husna, ka faɗi magana mai daɗi, ko da sai ka ce ba ni da buƙatar siyan wannan kayan, na gode, ko da talla ce aka maka. In addu'a aka maka ce amin na gode. Idan rasuwa ce aka yi ma gaisuwa, kai ma ka mai da mai daɗi. Mutane suna jin daɗin idan ka kula su, kuma su yi maka shaidar kirki. Kuma ko da baka da kirkin, idan shaida ta yaɗu cewa kai mutumin kirki ne, to dole za ka tirsa su ka zama mutumin kirki, saboda kanka kareta wannan shaida. Kuma mun gane amfanin shaidar mutane da ma, akwai wanda asali ba kirki ne ya wadace shi ba, amma ya iya hulɗa da mutane. To garin hulɗa da mutane har sai mutane su zaton masa kirki, to daga nan ya zama dole ya zama mai kirki. Kamar da misali, in ka je wajen biki, idan maroƙa suka yi ta maka roƙo suna cewa babba ɗan babba mutumin kirki mai kyauta, to kaga dole ka yi kyautar nan. In ba ka ba ka ƙare ta suke, ashe ƙarya ne kai ba mai kyauta ba ne, dole haka kana so ba ka so za ka cire ka ba su. Wallahul musta'an. So da haka jama'a mu kula da wannan, yana cikin ladduba insha Allah. Malam ya ce babu ma ja'a fi rukubi thalathatin ala dabba, babin da ke bayani akan halascin mutum uku su hau abin hawa ɗaya. wato yin 3 in 1 kenan overload ina matsayin shi qala hadathana abdurrahim ibn sulaiman an asim al-ahwal an ibn umara daga asim ibn sulaiman abu abdurrahman al-basri wanda ake cewa asim al-ahwal shi kuma yace daga abdullahi dan umar qala sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa da shi da mafinsa yake cewa ma kuntu ubadi law kuntu ashira asharatin ala dabbatin ba'da an tutiqana yace ni bazan damu ba koda ni ne mutun na goma a cikin lissafin waɗanda za su hawa kan wata dabba matukar dabba za ta iya daukar mu matukar ba mu cutar da ita ba saboda kuma matukar abun hawan ba ai mushi oba ba to karka ji kunya ko nauyi ko kaga cewa kai kafi karfin ka shiga mota tare da mutane ko ka hau babur ko wani abun hawa tare da mutane ku zauna kwankwaso da kwankwaso kana ganin kafi karfin haka wannan yana cikin mazahir na girman kai kenan idan ba za ka iya haka da mutane قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن خالد عن إكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه غلمان من بني عبد المطلب من الله صلى الله عليه وسلم يا داو daga wani yaki sai wasu yara cikin ƴaƴa da jikoki da zuriyar Abdul Muttalib sai suka fita gari suka tarbo shi fahamala wahidan bayna yadayhi wa akhar khalfa sai dauki daya a gaba gare shi ya runguma daya a gaba ya kuma goye daya a bayansa akan abun hawa yana kan doki ko raƙumi sai ya sa daya a gaba ya sa kuma daya a baya kamar yadda mutane suke ka dauko wani a bayan babur dinka kuma ka dauko wani a gaba ko dan yaro haka da mahaifiyarsa mai ɗakin ka ku dauko hawo mashin duka babu laifi wannan insha Allah wannan isnadi ne wanda yake mursali kamar yadda muke gani Ikrima ba sahabi bane amma dai riwaya ta tabbata kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito wannan riwaya zamu zo mu ji wata irin ta yaran da ya dauka a wannan riwaya sune Fadl ibn Abbas da dan uwansa Qusum sai mala yake cewa wa hadathana ibn Ulayya an Habib ibn al-Shahid wato Abu Marzuq kenan at-Tujibi an Abi Mulaika an ibn Abi Mulaika qala qala Abdullah ibn Zubair لابن جعفر أبلاي بن زبير يتشم عبد الله بن جعفر أتذكر اتلت كينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك يتشي كنا إيتنا وترانا منذ منترو من زن الله صلى الله عليه وسلم تارد نيد كي دا أي عبد الله أبلاي بن زبير دا أبلاي بن عباس دا أبلاي بن جعفر ديكن سو yara ne wanda suke kanana kuma wanda suke dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi kawunsu ne ko cousin din su ko makamancin haka sai ya ce kwarai ina tunawa fahamalana sai ya dauke mu biyu wata rakaka ya bakka to su waye dauka ya zo da iskali wannan wajen a wata riwayar kamar yadda wannan take nunawa sai kamar ya dauki ibnu zubair ne da ibnu abbas idan muka dauka cewa wanda yace na'am shine ibnu ja'far wanda yace fahamalana wata rakaka shine asalin wanda ya magana ibnu zubair ko sai ya zama an dauke shi kenan fahamalana ya dauke mu ni mai magana da ibnu abbas wata rakaka ya baka kai ibnu ja'far to wannan fassarar ita ce fassarar da al-imamu al-qadi iyadi amma al-imamu an-nawawi ya ci gyaransa yace ba haka ba yace domin riwaya ta tabbatar da waɗanda aka dauka sune ibnu ja'far da ibnu abbas shi ibnu zubair din shine ba dauka ba wallahu alam sai malamai sarakunan lalabalalibin suka ce to me yasa ya dauki wasu ya bar wasu aka ce ta yi wata kila bai so ne yayi madabbar overload wato mutum biyu sun isa wanda suka riga zuwa su ya riga dauka ta yi kuma shi wancan ya dan fi su girma ai in ka zo yanzu misali ka dawo gida da gudu yara wajen guda biyar suka taho da gudu sai ka dauki dan karamin sauran kuma sai dai ka taba kan wannan ka taba kan wancan ko ka dauki dan karamin da yar karamar da ke biye da shi sauran kuma manya ne ba za su dauko ba to ta yi shi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Zubair ba dauka ba to ya dan girme su to wannan fassarar tana da kyau in ba dan ta saba waki ba domin a waƙi kuma Abdullahi dan Abbas ya girma Abdullahi dan Zubair domin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara shi 13 shi kuma Abdullahi dan Zubair annabi ya rasu shekara shi 9 yana cikin ta 10 domin shine da na farko da aka haifa a ina a Madina shi ko Ibnu Abbas yana ba da labari da kanshi yana cewa ana wa ummi minal mustada'ina tun a Makka da ni da uwata muna cikin masu rauni da suka kasa yin hijira kaga ya girme shi kenan tunda shi ya haife shi tun a Makka so wasu kuma suka ce abinda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga da ya dauki wani ne ya dauki wani sai wancan kuma ya taho da gudu ya riga kuma ya wuce shi kuma mai bada labarin shi yana so ya faɗa ne dan yayi alfahari cewa ai ni na ma fi ka kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aini yake cewa wannan yana nuna halascin kai alfahari da kusanci da wani babba in kana da kusanci da kace ai na fi ku sanin wane ko na fi ku kusa da shi kamar yanda wancan zaba yake cewa na fi ku sanin na fi ku iya sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane almuhimmu dai abinda yake so mu gane a hadisin shine akwai halascin ka dauki mutum fiye da daya fiye da biyu a abin hawanka matukar ba za a yi mushi oba ba za mu zo mu ji kuma karhancin overload da ake yi ba daidai bane baya cikin ladabi shi ma sai a tsaya daidai ruwa daidai kurji wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim eh tana cikin Bukhari da Muslim wa haddathana Abdurrahim ibn Sulaiman ana Asim qala haddathani Marzuq al-Ijli qala haddathani Abdullah ibn Ja'far qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya kasance idza qadima min safarin idan ya dawo daga wata tafiya tulqiya bina sai mu ruga da gudu mu tarbo shi fatallaqabi wa bil hasan wal husayn wata rana sai muka tarbo shi da ni da hasan awul husayn ko ni da husaini shakkar rawi qala fahama al ahadana bayna yadayhi wal akhara khalfahu hatta dakhalna al madina ya dauki dayan mu yasa a gaba yasa dayan a baya kuma har ya shigo garin madina ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam baya kunyar mutane su ganshi ya goya wani akan abu hawa san kun tana a baya mun yi magana akan hatta litafi da aka rubuta na ardafun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba goya su akan abun hawansa sun kai mutum 30 wannan yana nuna tawalu yanzu ga wani jama'a ko makabarta za a jebe ya goye kowa a babur din shi ko kuma mota ce kawai sai ya ja bakakken gilashi kamar mota yan sanda ya tafi shi kadai wani irin jidali ne wannan yanzu a zamanin tsadan wannan ai ka rage asara ma an ka dauki mutane ko ka je ka dawo kai kadai ka tafi duk inda zaka je kai kadai kamar aljani kamar iblisi jama'a ba kyau haka Allah ya kyauta wannan riwaya ita ma tana cikin Bukhari da Muslim a cikin kitabu fada'il sahaba wa haddathana ibn fudail an sufyan al-attar qala ra'aytu ash-sha'bi murtadifan khalfa rajulin wa kana yaqulu yace na ga sha'bi an goyo shi a bayan abin hawan wani mutum sai naji yana cewa sahibu dabbati ahqqu bi maqdamiha ne abun hawa shi yafi cancantan ya zauna a gaba kaji wannan labarin in zaka zauna sai ka zauna a baya sai in an baka damar zaunawa a gaba bana koda mota ce ko wani abu makamancin haka ka bari a nuna maka inda zaka zauna kanka je da ganganci ka zauna inda ba a cewa to kaga yanzu abun hawa shi dama mai tuki dole a gaba yake bai yiwa kai ba kai ne direba ba kawai kuma ka hau gaba ko ba kai kake tuka babur ba ka hau gaba to amma da yake a raƙumi ko doki akwai yiwuwar haka tun ya zauna a gaba amma kuma ba shi yake tukawa ba shi ne aka kawo wannan ainihin wato asar da haka jama'a mustahabbi halas ne ka ɗauki mutum akan abun hawanka ka goya shi halas ne ku hau ko uku idan abun hawan yana ya ɗaukan mutum uku idan kuma ka bai saba wa doka ba wataƙila akwai wuraren da dokokin al'umma ko ƙasan wannan wurin da kake rayuwa ta hana irin wannan goyon misali kamar ɗaukan mutane uku ko fiye da uku a kan babur da ɗaukan mutane fiye da mutum fiye da ɗaya a gaban mota misali irin yadda ake goya wannan dai ba masu kabu-kabu ba kaga ba a ɗaukan mutum fiye da ɗaya a gaban mota su ne za ka ga sun ɗauki mutane biyu a kujerar mai zaman banza wani ma kuma sai an saka wani ta nan kusa da direba ya shiga sannan sai a rufe sai ga su hudu a gaban motar to kaga wannan jidali irin wannan ne za ka ga duk inda aka samu wadan jijjiga sai mutane su jijjiki wannan ya saba wa doka idan rasulci suka kama ka to zaka biya tara cewa ka saba wa dokar tafiya da ababan hawa. Qala hadathana Shariq an Jabir, wannan Jabir al-Ju'fi kenan, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi babban dan Shi'a ne, zaka wannan isnadi ne mai matsala, yana daga cikin fiqad na ɗan Shi'a. Jabir al-Ju'fi yake cewa an amirin ash-sha'bi kenan, qala kharajtu ila al-hirati, na fita zuwa ƙasar Hira. Nan ne kuwa, okay, babu man kariha rukuba thalathatin ala dabba, ko babin da ke bayani akan makaruhancin mutum uku su hau dabba ɗaya. Aka san wancan, wato wannan idan ya zama ukun sun mata yawa kenan, akwai dabba da take isasshiya ce, ƙosasshiya, za ta ɗauki mutum uku lahiya lau, ko kuma da an ɗaura mata uku to an zalunce ta. To a wannan yanayin sai wasu malamai suka karhanta. Qala hadathana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Khalid an Muhammad ibn Sirin annahu kana yakrahu an yarkaba thalathatun ala dabba, shi yana kyamar mutum uku su hau abun hawa daya. Wa hadathana Ibn Fudayl an al-Ahlaj, al-Ahlaj sunan shi Yahya ibn Abdullah al-Kindi an Sha'bi Amir kenan al-Sha'bi, qala ayyuma thalathatin rakibu ala dabbatin fa ahaduhum mal'un, ci duk wasu mutane uku da ka gansu sun hau dabba guda ɗaya, ya ce to ɗayansu tsinanne ne, ji Sha'bi, wato wanda ya hau na ukun kenan mugu ne, macuci ne, magana Sha'bi ce jama'a, amma ta zo marfuya sai dai bata tabbata ba. Gashi nan yace wa hadathana Abdullahi ibn Idrisa an Jibril ibn Ahmar an ibn Buraida qala ra'ani rijfa thalithin fa qala mal'un, yace ya ganni mu uku mun hau abun hawa sai yace mal'un. Ya bi a cikin riwaya Imam Tabarani ya danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne yace as-salifu mal'unun, na ukun la'ananne ne, amma isnadi ne wanda yake mai rauni kwarai. Wa hadathana Shariqun an Jabir, shine wanda na fara karanta wa dazuku, Jabir al-Ju'fi an Amir al-Sha'bi qala kharajtu ila al-Hirati, na fita zuwa ƙasar Hira, a ƙasar Yaman kenan, anzuru ila al-fili, ina kallon wato giwa, fara'aitu al-harithan al-a'wara rakiban wa khalfahu ridfun, sai naga harithu al-a'war ya hau abun hawa yana tafa da goyo, fa qala, sai nace law salaha thalithun la hamalnaka, sai fa qala, sai yace da ni inda zai yi mu dauki mutane uku da mun dauke ka, wato suka ganshi yana jiran giwa, ya kamata ce yana jiran abun hawa wanda na haya kenan, ko mun gani, sai suka ce su kuma za su wuce da nasa ba, sai suka ce ba dan bai yiwuwa a dauki mutum uku ba da mun dauke ka. Wa hadathana Abdurrahim ibnu Sulaiman an Isma'ila an al-Hasan an Muhajir ibnu Qunfuz, wannan Muhajir ibnu Qunfuz ibnu Umair ibnu Jud'an at-Taymi dan kabilar su Sayyidina Abubakar, yana daga cikin at-Tulaqa wadanda suka musulunta karshen musulunci din na fatu Makka. Shi ne yake cewa kunna na tahaddathu ma'ahu inji al-Hasan al-Basri, mun kasance muna fira da su da shi wannan sahabi, idh marra thalathatun ala himarin, sai ga wasu mutum uku suka wuce akan wani jaki, fa qala lil akhir minhum, sai ya ce da na ƙarshen su, inzil sauka la'anaka Allah, ce Allah ya tsine ma, qala fa qila la, sai aka ce masa atal'anu hadha al-insan, ya zaka tsine masa, qala, sai ya ce fa qala qad nuhina an hadha, an hana mu hakan, an yarkaba thalathatu ala dabba, an hana mutum uku su hau dabba guda. Wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato yana da matsala, saboda a cikin shi akwai Miqdam ibn Daud a wajen riwayat Tabarani kenan, shine yazo da matsalan da ta zama cewa hadisin yana da abin nan, yana da rauni, da kuma ta baba akan yiwuwar abin nan wato saduwa isnadin, saboda al-Hasan al-Basri yana da wasita tsakankaninsa da wannan Muhajir, kamar yadda yake cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim, wallahu a'lam. Malam yace haddathana Waqi'un an Abil Ambasi an Zadhan qala, Zadhan shine Abu Umar al-Kindi maulahu, yace ra'a thalathatan ala baghlin, ya ga mutum uku akan wata alfadara, fa qala liyanzil ahadukum, ɗayanku ya sauka, fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana thalisa, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa wanda yake hawa abun hawa a matsayin mutum na uku. Wannan isnadi shi ma mai rauni ne. Shaykhul Albani ya tabbatar da raunin wannan riwaya a lamba hadisi na 493 a cikin Adh-Dha'ifa. To wannan ke Naam, sai mu tsallaka zuwa littafinmu na gaba, shine Makarimul Akhlaqi na Al-Hafiz Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi, wanda ya rusika ta 281 daga inda yake cewa a shafi na 55 lambar tarjuma ta 151 fadin malamin Ayatul Munafiqi 3, yana karanta da mu ladubba da suka shafi gyaran zuciya. Yace wato bayani akan cewa alamun da ake gane munafiki guda uku. Qala haddathana Amr ibn Ali al-Fallas kenan, an abi Dawuda at-Tayalisi qala akhbarana Shu'ba qala akhbarani Mansur ibn al-Mu'tamir kenan qala samitu Aba Wa'il ana Abdullah naji Abu Wa'il daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, an annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga manzon Allah qala annabi yace Ayatul munafiki 3, idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khan. Ce alamar munafiki guda uku ne, idha haddatha kadhaba, tumin da duk in zai magana sai yayi ƙarya, wa idha wa'ada akhlaf, tumin da duk in ya dauki alƙawari sai ya saba, wa idha atumina khan, tumin da aka amince mishi akan addini, akan rayuwa, akan dukiya, akan makwabta, akan marayu, akan wata ajiya, sai ya ci amanar wannan amincin da aka mishi. Waɗannan alamu ne da ke nuna cewa wannan mutum yana da nifaki a cikin aikinsa. Allah ka tsare mu. Wannan isnadi, wannan riwaya ce tabbatacciya, isnadi ne sahihi. Al-Imamu Al-Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ahmad duk sun rawaito wannan riwaya, riwaya ce sananniya ga dukkaninmu, har 'yan Islamiya sun san wannan karatu. Wa haddathana Amr ibn Ali qala haddathana ya ibn Muhammad ibn Qais qala akhbarana al-Ala ibn Abd al-Rahman an abihi an abi Hurairah taqal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ayatul munafiqi 3, idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlab wa idha atumina khan. Wannan wata riwaya ce ila yau izuwa ga Abu Hurairah, wadda ita kuma ita ce ainihin wato riwaya wadda da duk da isnadin ta na da rauni, amma dai ma'anar ya inganta. Raunin ta shine wancan Yahya ibn Muhammad ibn Qais, wanda malamai suna faɗi kamar da Ibn Hajar ya kawo cikin At-Taqrib, suna cewa saduqun ne, yukhdi'u katsiran, amma ga ganin bai kuskuren ba, ya ruwaito irin abinda amintattu suka ruwaito. Wa haddathana Sa'adawayhi an Anas ibn Iyad an Salih ibn Hassan, wannan ma kaga isnadi ne mai rauni, saboda Salih ibn Hassan yana daga cikin mutanen da suke maturukai abun watsi. An Muhammad ibn Ka'ab qala inna ma yakdhibu al-kadhibu min mahanati nafsihi alayhi, yace abinda ke sa maƙaryaci yayi ƙarya shine rashin sanin darajar kansa. Kaga ma'ana ce mai kyau, amma dai isnadin mai rauni ne. Sai yace sirqul ba'si wa ma ja'a fi, daga cikin halaye na ƙwarai, daga cikin al'adu masu kyau, akwai wato abin nan ƙarfin zuciya, dauriya da jarinta, shine sidqul ba'as wa ma ja'a fihi, da bayani akan ababen da suka zo tabbatar da cewa jarinta ce, jarinta falala ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance jarumi manya-manyan sahabbai cikin mabiyansa da kake jin labarin su Abubakar, su Umar, su Aliyu, su Zubair ibn al-Awwam, su Khalid, duka waɗannan jarumai ne. Hasali babu wani sabi da zaka daga ka ji a tarihin shi an ce wai rago ne ko talababuwa, babu wannan sabo. Ko abin da yake faɗa game da Hassan ibn Thabit bai tabbata a asalin gaskiya ba, cewa wai shi bai zuwa yaki, bai tabbata ba. An dai saba ji ana faɗi kawai. To sahabbai sun kasance jarumai ne, don haka suka yi jihadi, da suka daga kalmar Allah babu inda ba su shiga ba inda Allah ya huwace musu, inda ake ganin an fi ƙarfinsu, an fi su yawan makamai, an fi su technology. Amma saboda ƙarfin gasgata Allah da jarantarsu, duk muna da labarin irin jarantar da suka yi. Don haka in ka ce kana koyi da su, yana da kyau ka zama kai ma kana kokari ka ga zuciyarka ta zama da kakkiya kana da jarunta kar ka zama talaba kuwa ko mun gane shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini mai karfi yafi soyuwa a wajen Allah fiye da mumini mai rauni inda yake dukkanin suna da alkhairi saboda asalin imani qala dasana ali ibn al-ja'd al-jawhari qala akhbarana zuhair ibn muawiya kina an abi ishaqa ya'ni as-sabi'i an haritha daga haritha ibn mudarrib an ali radiyallahu anhu qala kunna idha ihmarra al-ba's wa laqiya al-qawm al-qawma yace mun kasance musa ali idan yaki ya kantsane aka gamu tsakanin bangarori guda biyu ittakaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma mu lade a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu aqrabu ila alqaum min dan ba wanda yake zama kusa da abokan gaba kamar sa sayyidina rasulullahi kullun shine akan gaba kuma shi bai guduwa bai jin tsoro to sai ali da ake cewa gadanga kusa yaki idan yaki ya tsanani sai su koyi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihi وعد سنا علي بن الجعد قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق قال قال رجل للبراء يا ابا عمر اكنتم وليتم يوم حنين wani mutun ya tambayi abu albara ibn azib yace wai da gaske ne labarin da muke ji cewa wai ku sahabbai kun gudu ranar yakin hunain qala la wallahi yace wallahi ba haka bane ma wali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai juya ya ruga ba walakin na mu din kuma da muka samu matsala muka juya ga uzurin laqina qauman rumatan mun ga mu da wasu jarababbun mutane da suka iya harbi kuma sun riga sun buya sun mana kwantan bauna la yakadu yasqutu lahum sahamun da kyar su harba wata kibiya ta fadi ba akan target ba ba sa asara harbin su yace jam'u hawazin ce in baka san su ba taran hawazinawa ne qala yace farashquna rashkan arrashqu ko arrishqu shine harbin da mutane da yawa za su yi lokaci guda kamar me yake ce mishi squad attack wato lokaci guda wani commander kawai ya ba su wata ishara sai su zubar da harbi lokaci guda ballaka kamar me kuke ce mishi a harkar training na ruwan kibau yawa ruwan kibau da haka kibau din za su taho ne daruruwa babu yadda za a yi in ka kubcewa wata ka kubcewa wata ko mun gane shine rashqan farashquna bil hijarat sai suka mana harbin ruwan wuta ma yakaduna yukhtiuna yace wallahi ba sa kuskure famala min hunaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama famala man hunaka ila rasulillahi yace to wanda suke wurin dai suka tattare suka buya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglatihil bayda annabi yana kan far alfadarsa din nan wa abu sufyan ibn harb ibn abd al-muttalib ya qudbi shi kuma abu sufyan shike rike da linzamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da shi qala fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wane mutum sai annabi ya sako kasa ma wato yanzu babu wani abu ma dake kare shi gaba daya yana fuskantar su fastansara ya fara addu'a yana neman nasara a gun Allah ya fara kiran mutane yana cewa ku dawo ku dawo da ku yara cikin ma'anar fastansara bayan yi addu'a sannan ya ce ku dawo domin wasu tabbas sun ruga da gudu suna neman mafaka saboda yaki dole sai da dabara to kuma waɗannan arna sun riga sun musu mamaya sun musu dabarar da ba zai yi ko su tsaya su ce bari a kashe su ba bai cikin dabarar yaki saboda gasi suka juya suka dawo thumma qala sannan annabi ya fara waka yana cewa ya fara tamassul waka yana cewa ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yace ni ne annabin nan da ba ƙarya bane annabtata kuma ni ne dan gidan abdul muttalib wato yana wa kanshi kirari kenan qala yace thumma saffahum saffa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake sanya sahabban shi a cikin sahu guda suka dawo cikin hayyacin su to farko tabbas hawazin sun ruda mutane sun rikirkita su sun kuma kokarin su ainihin rikita musu al'amarin tactics din su to amma samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakankanin su da kuma falala da Allah ya yi musu sai Allah ya dawo da su cikin hayyacin su wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim. Na'am. Ma wallani ko e ma walla na'am. In zama ma waliya ba a baiwa kowa mukami bake. Jazakallahu khair. Kuskuren bakina ne. Ma walla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Annabi bai juya baya ba. Qala dasana Suwaid ibn Sa'id qala akhbarana Muhammad ibn Marwan al-Basri an Umarah ibn Abi Hafsa an Ikrima qala قال علي رضي الله عنه لما كان يوم أهل نظرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا إسنادي ينا دروني سبو سويد ابن سعيد كما يدى ابن عدل كيف راشي كان شي صدوقني أما دا قبايا يا مكان شي سيدما فصار يتلقن ما ليس من حديثه سي أنا ورقا مش أبن دا با حديث سبقم ينا كاما شيني كيدا وانا رواية كيتوا سيدنا عليا شي ranar yakin ainihin wato Uhud ran da musulmai suka shiga jarabawa din nan to yace na duba na waiga banga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin filqatla a cikin matattu ba falam ajidu fa qultu wallahi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yafirra sinna li yace ni na san annabi bari gudu ba tunda baya cikin matattu nan to yana nan da ranshi wallahi inni la ara Allah ghadaba alaina ma sana'ana farafa'ahu ilai yace ina ganin Allah ne fushi da mu saboda mun kasa kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya dauke shi zuwa sama qala ali yace fa kasartu jafana sayfi sai na karya kuban takobi na ma'ana babu mai da ita cikin kubi ke ya karya kuban ya wurgar da shi yace fa hamaltu alal qaumi sannan na kai farmaki cikin kafiran yace fa afrajuli haka na dinga saran su sai da na tsaga tsakankanin su har na kai karshen bayan su yace fa idza ana bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayro sai naga ashe ga manzo Allah can a bayan su ana ta dauki ba da dinci salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal dunya bayan yace suratun min suwar shaja'ati rasul sallallahu alaihi wasallam ga wani hoto kuma wani shafi wani misali cikin misalan jaruntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala dasana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarana Ayyub an Jabir an Sadaqa ibn Sa'id an Mus'ab ibn Shayba an abihi qala iltaqal muslimuna yawma Hunain fa qutila man qutila thumma aqbala Umar radiyallahu anhu akhidan bil lijam wal Abbas akhidun bil labdi fayatanadal Abbas yace an kashe waɗanda aka kashe a ainihin ranar Hunain sai yace sai aka kashe iya wanda za a kashe yace sai ga sayyidina Umar dan Khattab ya taho yana rike da linzamin abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma watin al-Abbas yana rike da abin nan din wato siddin shine al-labid siddi yake ce mai ko wanda yake zama akai din فقال فيتنادى الأباس سي أباس ينا كرا ينا تشوى أين المهاجرون أين أصحاب البقرة بصوت عالي ينا كرا ينا تشوى إنا مهاجري إنا ودن دا أكا سوكر دا سورة البقرة سكا حد تيتا إنا ودن دا سورة البقرة تكي مغانا دا سمو منيني إنا مأبو تا القرآن دا أنا فسر أصحاب البقرة ديش بصوت عالي ينا تغمريا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ku taho ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa aqbalan nasu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai mutane suka taho annabi yana cewa qaddamaha yana cewa qaddimaha ku kore dabbar ta kara yin gaba abin hawan nashi ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yana mai ta wannan waka da yake ambato fa aqbalal muslimuna fastaqu bisayf sai musulmai suka zo suka yi sahu da takubbansu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake cewa al'ana hamiyal watis yanzu fa yaki ya kai yaki wannan karin magana ne hamiyal watis kamar a ce wato yaki ya yi tsanani ko na abu makamancin haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka fara jin yayin wannan karin magana kuma daga nan karin maganan ya bi duniya ta larabci wannan isnadi ne mai rauni inda yake hadisin ya inganta isnadin ya zo da wannan mutumin gashi nan mai suna Ayyub ibn Jabir Ayyub dan Jabir din nan mutum ne mai rauni amma hadisin ya tabbata ta wata hanya. Baya ga Ayub akwai wani ma gashi Sadaqatu ibn Sa'id shi ma rauni ne da shi su biyun nan duka suna da rauni. Qala haddathani Abi rahimahullah wa Muhammad ibn Salih an Hisham ibn Muhammad wa murike wannan Hisham dan Muhammad muttahamun ne bil kadhib da aka wannan isnadi ne da'ifun jiddan bal yakadu yakunu mawdu'an an abihi an abi salih an ibn abbas qala lamma kana yawm badr ranar da aka yakin badar qala ali radiyallahu anhu lil miqdad sai ali yace ma miqdad Allah ya kara musu yadda yace a atini farasaka arkabu ka bani dokin goiyar ka na hau fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace masa anta rajilan khairum minka farisa kar ka hau abun hawa kai yakin ka a ƙasa yafiye maka kai yakin ka akan abun hawa qala yace farakibahu duk da haka sai ali yaje ya hau inji ibn abbas thumma wataraf qawsahu farama fa asaba udhnal farasi fashabba farumiya fa asaba udhnal farasi fashabba al farasu fasara'a yace sa'annan da ya hau kuma watara faras qawsahu sai ya zama watin abin nan kibau dinsa sun kare farama sai yayi harbi fa asaba udhnal faras sai yayi kuskure ya samu kunnan dokin fashabba al farasu fasara'a sai ya jima dokin ciwo sai dokin ya fadi kuma gashi doki na aro fadahika annabi sallallahu alaihi wasallama hatta amsaka alafi sai annabi ya dariya sai da ya sa hannu ya rufe bakin sa fagadiba aliyun radiyallahu anhu fasalla sayfahu thumma shadda ala almushrikina sai ali ya ji takeici da bakin ciki sai ya cire takobin sa ya kara kai farmaki ga mushrikai faqatala thamaniyatan qabla an yarja sai dai kashi mutum takwas kafin ya dawo cikin sansanin sa na musulmai thumma qala linnabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa manzon Allah law asabani sharrun min hadha kuntu ahlahu da a ce wani abu mafi sharri fiye da wannan ya faru da ni da na cancanta hina taqulu domin ka ce muni anta rajilan khairum minka farisan ka ce in yaki a ƙasa ya fiye min akan doki fa asaituka na saba maka bambu ba to isnadin da mai rauni ne kamar da muka ambata a cikin sa akwai Hisham ibn Muhammad wanda mai rauni ne kwarai da gaske sannan baya ga shi kuma akwai baban sa shine Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ma mai rauni ne wanda yake mutahami ne bil kadhib da aka hadisi ne matacce malam ya sake cewa min suwari kana ganin bari mu bar shi aka sai mu dauki wancan ko نعم سي المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها وندا أينه الإمام أبو طاهر السلفي يتنتن شي دقا للتافن أو بكر الخرائط شيك مضا متاشر دقا عندي كيتشوا باب من باب ما جاء في الصدقة على ذي الرحم من الفضل باب دا يضو أكم بياني أكم أبندكي تكين يوى abokin zumuncinka dan uwanka ko cousin ɗinka ko kaninka ko kanwan mahaifiyarka in kai mai sadaka ko kai musu kyauta to akwai ƙarin lada qala hadathana sa'dan ibnu yazid al-bazzaz qala akhbarana ali ibn asim an hisham an safiya bint shayba an salman ibn rabi'ah ad-dabbi qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-sadaqatu 'ala al-masakin sadaqa sadaka ga talakawa sadaka ce ga magari wahiya ala dhir rahimi fintani amma akawajen in kaima masu maabota zumunci to lada ne ninki biyu kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito da Tirmidhi da isnadi kyakkyawa irin wannan wa hadathana sa'dan wa ibn yazida al-bazzaz qala akhbarana ali ibn asim an humaydin qala su'ila al-hasan an tambayi al-hasan al-basri an rajul ar-rajulin awsa bi thuluthihi lil masakin tunne wasiya cewa dukiyarsa daya bisa uku a diba a ba talakawa qala yace taj'alu tuj'alu thuluthai thuluthihi fi aqaribi sai a duba talakawa cikin ƴan uwansa sai a ba su biyu bisa uku wannan ɗaya bisa uku sauran kuma wasulusan lil masaki fil masakin ga magarin talakawa wanda ba su da alaka da shi sai a ba su ɗaya wa haddathana ishaqu ahmad ibn ishaq ibn salih al wazzan qala akhbarana sal ibn bakari qala akhbarana wahib an mu'ammar an az-zuhri an abi salamah ibn abd alrahman anna abar raddad akhbarahu an abd alrahman ibn auf annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya juman zan allah yana cewa qala allah tabaaraka wa ta'ala allah yana cewa ana arrahman Allah ya ce ni ne ubangiji mai rahama khalaqtur rahima na halicci zumunta wa shaqaqtu lahasman min ismi kuma na tsago mata suna daga sunana ita sunanta rahma shi kuma Allah arrahman man wasalaha wasaltu wanda ya sadda zumunci in sadar da shi da rahmata wa man qataha batattuhu wanda kuma ya yanke zumunta in yanke shi daga rahmata gaba daya albatat shine a yanke daga ƙasa a tumbuke daga ƙasa wannan hadisi ne tabbatacce wanda yana cikin ainihin wato littafin at-Tirmidhi qala hadathana ahmad ibn mansur ar-ramadi qala akhbarana shuraij ibn nu'man qala akhbarana sufyan an az-zuhri an abi salama qala daga sufyan ibn uyayna daga zuhri daga abu salama dan abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda yake cewa qala yace ishtaka abu raddad Abu Raddad dinnan yayi rashin lafiya fa'adahu Abdurrahman ibn Auf Sayyidina Abdurrahman dawo bai je gaida Abu Raddad al-Laythi ba shi da lafiya fa qala Abu Raddad sai ya ce masa khairuhum wa awsaluhum ma alimtu Abu Muhammadin fa qala Abdurrahman sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu qala Allahu azza wa jalla thumma dhakara mithlahu yace da yaje gashe shi sai yake cewa a cikin mutanen da na sani ban san wanda ya kai ka alheri ba ya kai Abu Muhammad kana zuwa da girman ka ka gaida talaka da arzikin ka ka zo ka gaida wanda ba yi da shi sai ya ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadan wannan magana ne sai ya kawo wannan hadisi qala babu ma babu min fadilatil haya'i wa jasimi khatari wa babun da zai magana akan falalar kunya da girman al'amarin kunya mun tattauna a baya game da kunya ta kawaici da kauda kai da dattaku da fulaku da dai abun da dai na cewa mutun da ya san mutuncin na gaba da shi ba shi ba dan a fasa kowa ya rasa bane ba wanda bai san darajar mutane ne ko wanda bai da kyaliya ba idan irin wannan kunya ita take magana nan qala hadathana ahmad ibn mansur ar-ramadi qala akhbarana abdur razzaq amma amrin al-zuhri an salimin an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala maiki yace marra bi rajulin ya'idu akahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaga wannan madan uwansa wazi alal haya'i yana ce mishi kai ka cika kunya kana bari ana cutarka ka daina wannan kunyar da kake ji zamani ya juye ba zai yi a ji kunyar kowa ba yanzu duk wanda ya ma karan kayan kara kamar ne ichi ana mishi da wannan wazin na shedan fa qala sai annabi ya ce da'u rabu da shi fa innal haya'a min al-iman wannan kunyar da kake cewa ya bari imani ce wannan hadisi ne tabbatacce yana nan a cikin bukhari da muslim da imamu tirmidhi da abu dawud da sarwaito shi wa hadathana al-walid ibn madha al-mawsili qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn ammar qala hadathana isa ibn yunus am muawiya ibn yahya as-sadiqi an az-zuhri an anas qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzon Allah yace inna li kulli dinin khuluqan kowane addini yana da dabi'a wanda aka san addinin aka san masu bin addinin da wannan dabi'a wa inna khuluqa hadha ad-din al-haya nabi sallallahu alaihi wasallam yace mu wannan addini namu na musulunci abinda aka san musulmai da shi shine jin kunya kawaici wannan riwaya tana cikin muwadda ta Imam Malik Allah ya kara masa rahama sai dai ya zo a cikin muwadda ne kamar yadda Ibn Abdur yake faɗa cewa mafi yawan masu riwaya ta muwadda sun zo da shi ne mursalan sun zo da shi ne ba tare da cikakken isnadi ba amma Ibn Majah shi ya ruwaito da isnadi wanda yake cikakke da isnadoji guda biyu mabambanta wanda an haɗa su za a iya samun cewa hadisin hasanun lailai ghairi قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد اخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال الايمان عريان وهب بن منبه yake cewa imani da kake ganin shi wani abu ne wanda bai da sira tsirara yake walibasuhu taqwa abinda yake sutura ga imani shine jin tsoron Allah wazinatuhul haya'u kwalle da ke jikinsa wato in kana sutura kuma akwai sura wanda ake sawa na kwalliya to wannan kwalliya ita kuma ita ce kunya wa maluhul fiqhu azzikin imani shine fahimta addini qala dasana umar ibn shayba ibn shabba qala akhbarana ya ibn sa'id an khalid ibn rabah an abi sawari qala an imran ibn husayn an nabi sallallahu alaihi wasallam qala maiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhaya'u khairun kullu kunya ga baki dayanta alkhairi ne kamar yadda yake cikin bukhari da muslim قال حدثنا عمر بن مدرك القاص قال اخبرنا سهل بن عثمان ابو مسعود العسكري قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان اخبرنا محمد بن اسحاق عن الحسن بن زكوان عن الحسن البصري عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي ان اباكم ادم عليه السلام كان كالنخلة السحوق lalle Allah ya halicci ubanku Adamu alaihi salam a wata riwayan kana tiwalan dogo ne sai ya ce kan nakhlati kaman bishiyar dabino as-sahuq zanqaleliya shine ma'anan as-sahuq gashi nan aw tahwi bihi rihu min makanin sahiq wato makanin ba'id daga nesa shine ana cewa sahiq ana cewa kuma sahuq haka Allah ya lita annabi Adam da tsayin sa zira'i 60 ko annabi ya ce kathira sha'ri da wadataccen gashi muwaran al'aurati kuma da sutirar sa ba tsirara ba falamma asaba al-khati'ata sai lokacin da yaje ci dan itacen nan ne fil jannati badat lahu sawatu wanda kware ba da labari sai al'aurasa ta bayyana shi da iyalin sa fa kharaja min al-janna sai fita daga aljanna falakitu falakiyatu shajaratu sai yana fita sai ya gama da wata bishiya fa akhadhat binasiyatihi sai fa ukilat binasiyati sai aka rike makwarkwadar shi fanadahu rabbu sai Allah ya kiraye shi afiraran minni ya adam ka fita zaka ruga ne ka gudu baka son zuwa kusa da ni qala sai Allah sai ya ce wa Allah bal haya'un minka ya Allah kunyarka nake ji wallahi ya rab ma ji'tu bihi ina jin kunya abinda na aikata ne wannan isnadi wannan hadisi ya zo a cikin kitabul azama na abu sheikh sai dai isnadi ne wanda yake mai rauni munkari kamar yadda al-mizzi yake fada a cikin tahzibul kamal amma al-imam ibnu hajar a cikin fathul bari ya karkata zuwa ga kyautata isnadin daga baya aka samu Abu Ishaq al-Huwaini a cikin littafin Tanbihul Jahid bima fi kutubil amajid bima waqa'a fi nazari fi kutubil amajid wanda tafi mai dadi da gaske na ta'liqat mabambanta da Abu Ishaq al-Huwaini yayi a cikin bincike-binciken shi al-zabai mabambanta mujalladi 6 an fara buga shi a 2008 ba sai yanzu ko ya ƙara wasu mujalladan ba wato a cikin yawan karance-karancen shi da bincike in ya ga wasu masail da yake sanya ta'aliki su ne yake ta rubutawa malam wani auri kaza ya ce kaza sai ya ce qultu radiyallahu anka ya sheikh fulan amma kaza fa kaza kaza littafi ne mai dadi kwarai da gaske zaka gane zurfin ilimi da binciken wannan zakakurin malami har yanzu yana raye dattijo mai shekaru sosai Allah ya kara mai lafiya muna nan da shi ko malami littafin nan eh baka tabbatar ba akwai shi a maktabar mu ba akwai shi sai dai ya shiga cikin tarkace ne yana nan mujalladi 6 haka masu wani jajayen bango tanbihul jahid ima waqa'a fin nazari minan nazari fi kutubil amajid da tafansu albani si ibn taymiya si ibn qayyim su Zahabi sai Ibn Kathir tafai daban-daban zai ce wani yace kaza auri kaza sai ya taliki wani lokaci dogon sharhi ma daga risala ce mai zaman kanta ma wani lokaci azan malamai haka suke sabga su na'am sai turaka isnadin dai bai tabbata ba wannan duk da yake abin da ke ciki na girman halitta Adamu alaihi salam ya tabbata a wasu hadisan malam yace wa haddathana Abu Galib Muhammad ibn Amr ibn Nadri al-Basri Abu Rabi' al-Zahrani akhbarana Abu Rabi' al-Zahrani qala akhbarana Hibban ibn Ali qala akhbarana Haritha an Amra bint Abdurrahman an Aisha qalat lamma kana yawm Hunain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yanturukum akano zake yanturu banan an natir ko an natur shine mai gadi wanda yake kwana a zaune ba irin masu gadin nan namu da kai bacci su ma su yi ba wanda da gaske yake gadi shine annaqur ko mun gane to manyan turukum lailata wane ne zai muku gadi cikin daren nan fa qama harisa ibn nu'man qiyaman bati'an sai harisa dan nu'man al-ansari al-khazraji sai miƙe yana tafiya haka kamar da kunya da damuwa da nauyin jiki sai wa kana min amrihi alla yusri fi shay'in min amri dunya da mutum ne mai sanyin jiki bai da gaggawa duk abin al'amarin duniya za ka ganshi a baya baya fa qalu ya rasulullah harisatu afsadahu alhaya'u annabi na ta kallon shi wannan wani irin mutum ne mai sanyin jiki sai aka ce ai kunya ce ta bata shi kunya ta mai yawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce la taqulu afsadahu alhaya'u kar ku ce kunya ta bata shi law qultum aslahahu alhaya'u la sadaqtum da kun ce ne kunya ta gyara shi to da kun fi dacewa da daidai qala hadathana abul abbas qala hadathana abbas ibn muhammad ad-duri abbas ad-duri ya kun mai riwaya man lura qala hadathana ibrahim ibn muhammad ash-shafi'i قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن التيمي حدثني أبي عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان في الجنة ولو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا النبي صلى الله عليه وسلم كتوى للي كنيا تنادى كسكين إيماني وما شي إيماني ينا كمتاني الجنة دازا أميد كنيا متن دازا أتحل تشيتني أمقين ونمتمن كركي نغن وحدثنا عمر بن شبا ابن عبيدة النميري قال أخبرنا عمر ابن علي المقدمي قال أخبرنا الحجاج يعني ابن أرطاء أم مكهول أن أبي أيوب قال أبو أيوب الأنصاري كتوى من أخلاق الأنبياء دقت كن هالا ين النباوة الحياء كنيا والنساء دين أوري والطيب دا أمفاني دا تراري وانا يتكن سنة الترمين أما أتنيا قد أبوا قد أهدو تيوا دا أسوا كيشين تكون أهدو وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي قال أخبرنا أحمد بن المنذر القزاز قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن محمد الأسلمي أم مليح ابن عبد الرحمن الخطمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من سنن المرسلين أبو قداب يرسنا دقت كن سنن النبوة الحياء كنيا والحلم دكتاكو دهقري والحجامة da amfani da kaho wajen magani wasiwaku da wanke baki da asuwaki wata'attur da amfani da turare wai lokacin mai kure bane ko mu je kawai to shikenan bari mu bashi haka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله